Kungiyar kwallon kafa ta mata ta kasar Amurka ta lashe gasar cin kofin kwallon kafa na mata na duniya. Kungiyar ta lallasa kasar Japan da ci 5-2 a karawar da suka yi a wasan karshe na gasar na bana wadda aka gudanar a Vancouver ta kasar Canada a jiya. Kali Lloyd, captain din kungiyar ta Amurka, ta yi nasarar yi wa kungiyar ta jagorancin da ya kai ta ga lashe kofin na gasar ta bana. Wanda aka faro shi shekaru 16 kenan, inda a cikin gasar ta kwanci-kwanci ta jefa kwallaye uku a ragar jafanawa. Duk kwallaye ukun da Lloyd ta jefa a ragar ta jafanawa ta jefa su ne a cikin minti 16, wanda irin haka shi ne irinsa na farko a tarihin kwallon mata a duniya. Ta kuma samu nasarar lashe kyautar kwallon zinari a gasar ta bana.